Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis 26 ga watan Janairu na shekarar 2023. Muna dauke da hirar da wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa yayi da gwamnatin jihar Jigawa Abubakar Badaru game da yadda gwamnonin Najeriya suka shiga sahun ƴan ƙasa wajen matsawa gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele na ƙara wa'adin canza kuɗin Najeriya. A Ghana kuma babbar jam'iyyar adawa NDC ta sauya shugabancinta a majalisar dokokin ƙasar. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Salamanmu ne Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanan labaran jaridu daga ƙasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Al'ummomin jihohin da suka yi fama da hare-haren kungiyar Boko Haram na kira ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sa baki tare da umurtar babban bankin kasar ya ƙara wa'adin daina karɓar tsofaffin takardun kuɗi da ke hannun jama'a. 'Yan Najeriya na ci gaba da misali da irin matsalolin da suke cewa za a shiga idan aka daina karɓar kuɗaɗen yanzu bisa la'akari da ƙarancin sabbin kuɗaɗen a bankunan ƙasar da kuma irin layuka da ake gani a ko'ina musamman bankuna da ke jihohin da aka yi fama da har-haren ƙungiyar Boko Haram kamar Borno da Yobe da ke fama da ƙarancin bankunan. Muryar Amurka ta je ta bakin waɗansu mazauna jihar Borno waɗanda suka bayyana irin ƙalubale da suke fuskanta.
Kanshi shugaba yana tare da wasu jama'a ne keɓantattu a wani gida daban na gwamnati. An samu ya fito waje ya tabbata yin waje sun fi yan ciki yawa. Ya fito cikin garin Abuja ɗin cikin talakawa ya yi tambaya ko kuma ya sa ya mashi sabbin wannan abu. Ke kafin ba haka ba ne kamar yadda yake zamani a cikin vila.
Cikin gari mutane 'yan kasuwa sun daina karɓar wannan tsohon kuɗi. Kuma idan ka je banki, ni da kaina na je banki na cire 600,000 a cikin 600,000 na sabon kuɗi kwaya uku ne kwata-kwata. Abin ya bani mamaki.
Yau da safin nan na fito da naira na 500 na ba yata ta je ta nemo magi. An ce ba za su karbi 500 din ba sai dai su bata magin ta dawo da shi idan an samu sabon kuɗi sai aika masa tunda ya riga ya samu.
Al'amarin rashin fitowar sabon kuɗin nan damar ya fi COVID-19 ma.
Shugaban ƙasa Buhari ya yi magana ya ce wata uku ya ba mutane in mutane suka yi sakaci kaza-kaza wata uku to gaskiya bai kai ba.
Waɗansu mazauna birnin Maiduguri a hirarsu da wakilinmu Haruna Dauda Biyu. Babban bankin na Najeriya dai ya musanta cewa ana fuskantar ƙarancin sababbin takardun kuɗin da kuma watsi da kiraye-kirayen da ake yi na ƙara wa'adin daina karɓar tsofaffin takardun. A halin da ake ciki kuma 'yan sandan ciki a Najeriya suna gudanar da bincike kan zargin da ake yi wa babban gwamnan bankin Najeriya Godwin Emefiele na yin rubda ciki da faɗi da tallafawa ayyukan ta'addanci da kuma yin almundahana. Sai dai magoya bayan gwamnan bankin sun ce zargin yana da nasaba da siyasa, inda 'yan siyasa ke adawa da sake fasalin takardun kuɗin da ya yi. Laifukan da hukumar tsaro ta farin kaya SSS take zargin gwamnan da aikatawa sun hada da karkatar da wani shirin bayar da lamuni na biliyoyin daloli da kuma tallafawa ayyukan ta'addanci. Rundunar 'yan sandan sirrin bata bayyana lokacin da ta fara binciken gwamnan babban bankin ba, amma a cewar wata sanarwar kotu hukumar ta yi kokarin kawo shi domin amsa tambayoyi tun watan Disamba. A ƙarshen shekarar da ta gabata ne babban bankin na Najeriya ya kaddamar da sabbin kuɗaɗe da nufin yaƙi da miyagun laifuka da kuma yadda ake sayan kuri'u a lokutan zaɓe, lamarin da ya janyo cece-kuce 'yan watanni kafin zaɓen watan Fabrairu. Wani lauya ya ce an sako wani sojan Afghanistan da ke neman mafakar Amurka da aka tsare tsawon watanni bayan an kama shi a lokacin da yake kokarin ƙetare iyakar Amurka da Mexico. An saki Abdulwasi Safi da aka tsare a Eden, Texas bayan alƙalin ya yi watsi da tuhumar shige da fice da aka yi masa bisa buƙatar masu gabatar da ƙara na tarayya. Wasu Safi ya tsere daga Afghanistan ne bayan ficewar sojojin Amurka a watan Agustan shekara ta 2021 saboda fargaban ɗaukar fansa daga Taliban. an kama shi ne a watan Satumba bara a kusa da Eagle Pass, Texas, bayan ya tsallaka kan iyaka. Ya kuma yi fata a ƙarshe a sake sada shi da ɗan uwansa Sami Ulla Safi, wanda yake zaune a birnin Houston. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, gwamnonin Najeriya sun shiga jerin 'yan ƙasa wurin matsawa gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele na ƙara wa'adin canza kuɗin Najeriya da za a rufe aiki da tsofaffin a ranar 31 na wannan watan. Gwamnan jihar Jigawa Abubakar Badaru ya bayyana wa wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa irin gwagwarmayar da ƙungiyar gwamnonin Najeriya suke yi a kan wannan lallura.
Mun gayyace shi ya zo ya wa gwamnoni bayani na magana canjin kuɗi da kuma cewa kuɗin za su zama sun wadata kamar tun satin da ya wuce ne. To, duk da haka ya kai kwamiti na gwamnoni da za su je zauna da shi a tabbatar abin yana tafiya. To, har yanzu dai ba zauna an je an same shi ba, amma dai alƙawuran da aka yi na samun kuɗin ya wadata a radda ya mana bayani kuɗin nan bai wadata ba a bisa abin da muke ji har ga yau. To, an sa yau da yamma gwamnonin za su sake zama su tattauna su ga kuma wani matsaya za a ɗauka.
Amma kafin wani matsayi, akwai wani abu da kai za ka iya a matsayinka na gwamna domin tabbatar da al'ummar ka ba su yi hasarar kuɗaɗensu ba ko kuma suka shiga wani rudu?
To, me zan yi? Ni ma ban ga kuɗin ba, balle in nema wa talakana. Abu ne ya zama wani iri, lokacin nan ba zai yiwu ba a yanzu, abin nan ba zai yiwu ba. Mutanenmu na karkara za su yi asara, matuƙa asara mutanenmu na arewa. Saboda wani bai san banki ba, ba ruwan shi da banki. Kuma yaushe za ka ce za ka ba mutum waya wayar intanet ya yi banki a ta sace a mutane kuɗi? Kuma canjin nan an je babu. A jiya akwai bankin da suka gaya min cewa sun karɓi kuɗi ya fi biliyan ɗaya, amma miliyan 90 aka ba su. Wani banki kuma suka ce miliyan 30 da wani abu aka ba su. A kasuwannin irin wannan, a megatari, kasuwan megatari kaɗai sai a yi ciniki na biliyan 1 cash a ranar. Kuma wanda suke kawo waɗannan kayayyakin, kaya suke kawowa, wannan ya kawo sansa guda ɗaya, wannan ya kawo akuyarsa guda ɗaya, ba shi da account ɗin da za ka ba shi, kashi yake so ka ba shi. Kuma babu kashin nan. Kuma ina da rahoto akwai wasu garuruwan da wuraren da sun rufe shagunansu ma sun daina sayarwa in ba da sabon kuɗi ba. An shiga masifa, an shiga bala'i. Amma za mu tattauna yau da daddare kamar yadda na gaya ma za mu yi magana. Sannan kuma akwai mutanen da aka wakilta za su je su ga shugaban ƙasa su daɗa masa bayanin halin da ake ciki na wannan abin domin a samu a daga lokacin nan sai kuɗin nan ya wadata ya shiga hannun mutane.
To, amma akwai amfani mai yawa game da maganar canji kuɗin nan, wanda yanzu in aka ce an canza shi za a shiga cikin wata matsala, kuma domin waɗanda suka yi wawure kuɗaɗen gwamnati ba su da hujjar ajiye su gidaje, kaga yanzu za a ba su dama kenan su ci gaba da fito da kuɗin nan suna sa su bankuna ko?
To, wa aka ce ma masu satan kuɗin gwamnati suna ajiye ma naira, da ita ai da tuni sun fitar ba za su bari ba sai wannan ƙarshen lokacin ya yi. Ina kuɗin yake a hannun mutane? Kai kuɗi wanda yake waje yanzu na talaka ne da 'yan kasuwa, masu ƙananan kuɗi da suke sana'o'insu ba su san banki ba, ba su harkar banki. Ba wani wanda ya wawuri kuɗi da zai je ya gina gida ya zuba naira ya ajiye, babu shi.
Gwamnan jihar Jigawa Abubakar Badaru kenan a hirarsa da wakilinmu Umar Faruk Musa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga alheri ta dawo da kashi na biyu da labaran duniya.
Wani sabon rahoto kan yadda ake gudanar da mulki a Afirka na nuni da cewa an samu koma baya ainun a galibin kasashen nahiyar Afirka a fannin tsaro da demokuraɗiyya fiye da shekaru 10 da suka gabata. Wata ƙididdigar da gidauniyar Mo Ibrahim ta tattara kuma ta fitar a jiya Laraba ta gano cewa tsaro da bin doka da oda na fuskantar koma baya ƙasashe fiye da 30 daga cikin 54 na nahiyar. Rahoton ya kuma yi nuni da koma bayan demokuraɗiyya da suka hada da juyin mulki guda 8 da aka yi nasara a Afirka tun daga shekara ta 2019. Attajirin ɗan ƙasar Burtaniya Mo Ibrahim yana amfani da dukiyarsa wajen inganta demokradiyya da kuma tabbatar da mulkin kwarai a siyasance a Afirka. Ya ce sakamakon binciken na barazanar kawo koma baya ga ci gaban da aka samu na tsawon shekaru. Sai dai ya ce binciken ya kuma nuna cewa an samu ci gaba a wasu fannoni da suka hada da tattalin arziki, ilimi da kuma daidaiton jinsi. Babban kamfanin Meta mai kamfanin sada zumunta na Facebook ya maido da shafin sada zumunta na tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump bayan dakatar da shi na tsawon shekaru biyu bayan tashin hankalin da aka yi a ranar 6 ga watan Janairu. Kamfanin ya ce a wani rubutaccen bayani da ya kafa a yanar gizo jiya Laraba cewa yana ƙara sabbin hanyoyin sa ido don tabbatar da cewa waɗanda suke keta dokokin kamfanin ba su ƙara ba. Mai magana da yawun Trump bai mayar da martani nan take ba kan buƙatar yin tsokaci dangane da matakin. An dakatar da Trump daga amfani da shafinsa na Facebook ne a ranar 7 ga watan Janairu, kwana guda bayan mummunan tawayen da aka yi a shekara ta 2021. Haka kuma wasu kamfanonin sada zumunta sun kore shi daga dandalinsu ko da yake a kwanan nan aka mayar da shi kan Twitter bayan da Elon Musk ya karbi ragamar kamfanin.
Gaida Alheri Grace da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babbar jam'iyyar adawa a Ghana NDC ta sauya shugabancinta a majalisar dokokin ƙasar. Jam'iyyar ta canza shugaban marasa rinjaye da mataimakinsa da kuma bulaliyar na jam'iyyar inda ta maye su da wasu. Ga Idris Abdalla Bako dauke da rahoton.
A cewar jam'iyyar dan majalisa mai wakiltar mazabar a Jumako Enyam Isiam, Dr. Kasiel Atofosin shine zai maye gurbin Haruna Idrisu a matsayin sabon shugaban marasa rinjaye. Dan majalisa mai wakiltar mazabar Elembele Kofi Amabua zai maye gurbin James Kluche Aviji a matsayin mataimakin shugaban marasa rinjaye. Sai Kwame Abuja zai maye gurbin Muntaka Mubarak a matsayin bulaliyar majalisa ko chief whip a turanci. Tuni dai wasu ƴan majalisar NDC da dama da suka hada da dan majalisa mai wakiltar mazabar Bolga Tanga ta Gabas Dominic Ayini da kuma dan majalisar Tamale ta Tsakiya Murtala Muhammad suka bayyana sauye-sauyen da cewa bai dace da tsarin demokradiyya ba domin ba tuntubi mambobin marasa rinjaye majalisar ba. Da yake kare hukuncin shugaban jam'iyyar John Asedu Nketiah yace sakon yakin neman zaben 2024 na jam'iyyar zai mayar da hankali ne kan tattalin arzikin ƙasa, don haka ya kai yanke shawarar sauya shugabanninta a majalisar.
The 2024 election is going to be fought around the economy. So the debate basically is going to be about the economy.
Yakin zaben 2024 zai kasance ne kan tattalin arziki, muhawarar kan haka za ta kasance. Don haka idan jam'iyyar ku tana da niyyar yakin lashe zabe, tilas ne ku aje kafafunku ƙasa don samun nasara a muhawarar. Domin haka ne suka sauya lauya Haruna Idrisu a matsayin shugaban marasa rinjaye zuwa masanin tattalin arziki Dr. Kasiel Atofosin. Wannan dalilin bai samu karbuwa a wurin mabiya jam'iyyar ba, musamman a mazabar tsohon shugaban
That's why the people of North
Umar Dabo, the Umar Muslim, the Yankee Ariwa, Bamagani, the Lilan Hakaba, I said in Kitia, the Baban Secretary, Fifi Quiti, the Hankali, the Bindus Kabashi, the Kyo, then your Kunchin the Skadoka, Yan Zianzu, Mumbas, our Asherenda, the Mos, then your Kunchimba, Nasuka Bundesifaru. Say they turn the outside of Rajan ear, Nikira Lega Moguya by Adas Yakui, when the Hukuncha and Doka Nedo Munasar of Jam ear as at Limizua.
Nini Naku. Mai suna Honorable Umar Sanda Muhammad, Assembly Member, Nima Research Electoral Area, Ayawaso East Municipal Assembly. Sakiya ni ba abu ne da ya kamata mutane su ga kaman me yasa aka yi ko ya ba su mamaki ba. Eh, NDC muna gwada musu kaman mu muka kawo democracy. Sakiya ba wai mun yi a'a don ba mu sun Honorable Haruna Idrisu ko Honorable Muntaka bane. Ai sakiya ne saboda kowa ya samu ya gwada ya kawo nashi fasaha. Sai jama'a da suke cikin party suka nuna da
samu su samu hakuri ya abinda democracy ya kunsa ke
sunana Hajiya Halima mai lakabi Hajiya Akumafa gaskiya dai ni batun saki yanda aka yi cikin parliament ni ban gano wani laifi ciki ba saboda duniyan ga mu sani fa kowani makami kake da shi wata rana zaka aje wani yazo ya doki abinda ko gwamnati ana sakewa shi yasa menene problem muna ta cewa kaman gwamnatin ga tunda yazo saki ya yayi mai wuya bai son ya saki mutane dadan mu mun zo mun yi sakiya ai kowa an san kaman kowa na rike da position in za sake shi akwai wuya but you bite the bitter pill to do that changes kowani coach yana changes ne saboda ya samu ya dace tumin NDC duka ba wangane important bo mu sake mulkin gan da ake yi muna na kiyayyen ga
rahotanni a hali yanzu na nuni da cewa ƴan majalisa 48 na jam'iyyar NDC sun rantsa ba hannu kan wata takardar korafi ga shugabannin jam'iyyar akan cewa su janye wannan hukunci na sauya shugabancinta a majalisar dokoki Idris Abdullah Bago sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
to a gaida Idris Abdullah Bako kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan paper Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon
Talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma
albishirinku masu bibiyar shirin zaben Najeriya musamman ma a matakin jihohi a cigaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaben daga ranar Laraba 1 ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi siyasa zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba kar ka bari a baka labari a kasance da muryar Amurka duniya a tafin hannu
yanzu sai shirinmu na gaba
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Nakasa ba na ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulai Mumuni Barma. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar da asusun tallafin yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF da haɗin gwiwar ƙungiyoyin na ƙasassu sun fara nasari akan hanyoyin shimfiɗa tsarin katin da zai baiwa masu buƙata ta musamman damar samun sassauci a fannoni da dama na rayuwar yau da kullum irin su sha'anin kiwon lafiya da sauransu. Wannan wani bangare ne na matakan da Jamhuriyar ta Nijar ke shirin ɗauka domin baiwa masu tawaya damar morar 'yancin da ƙasar ta yi alƙawari. A yarjejeniyar ƙasa da ƙasa shugaban gamayyar ƙungiyoyin na ƙasassu Federation des Personnes Handicapées Sidonu Umaru yayi wa wannan shiri ƙarin bayani akan zaman da suka gudanar kan wannan kuduri a garin Doso
wannan wani tsari ne wanda tun shekara 1993 cewa da 1993 a cikin wata doka aka ayyana cewar ya kamata gwamnatin Nijar ta samar da kati wanda zai ba da dama ga mutane masu nakasa su samu sauki a cikin lamurra ko a cikin asibiti ne ko a cikin sufuri ne da dai sauran. To amma tun lokacin ana zance har dokan nan aka jijaran shi shekara 2010 hannu kuma aka wani sabon doka shekara 2019. To a cikin decree na shekara 2021 jiye watan jiye shugaba mai girma Bazoum Mohamed ya rattaba ma kudurin hannu, wannan kudurin ya kawo zancen kuma kati wanda zai daidaita sa'a tsakanin mutane wanda suke da nakasa da wadanda ba su da nakasa. Menene muhimmancin wannan katin? Duk mutum mai nakasa in a Nijar yake, to yana iya tambayi wannan katin kuma a bashi shi, kuma wannan katin zai bashi dama idan ya je a likita da shi da mataimakin shi, shi mutum mai nakasa da wanda ke kawo mashi taimako.
Yaushe za a fara bada ita wannan kati da ake kira carte d'égalité de chance?
Yanzu haka gwamnati ya riga ya tabbatar da committee mai tabbatar da sai an ga wannan katin an baiwa mutum mai nakasa na farko wannan katin. Kenan wannan committee ya yi aikinta, aikin zai ci gaba. Muna da kuma tallafi na wani babban masani a fannin mutane masu nakasa, ana ce mashi Alexander Kot, yana da aiki ne a can New York tare da UNICEF, shine yake ba mu goyon baya. Muna ganin cewar in Allah ya yarda kamin karshen wannan shekara na 2023 insha Allahu za mu ganin cewar mutane masu nakasa sun fara samun wannan kafin insha Allah.
Akwai wasu kasashe na Afirka da suka taba gwada irin amfani da irin wannan kati wanda kuma kuke ganin lalle ya kamata a ce a nan Nijar ma an so mu baiwa nakasa su ita?
Na makwabciyar mu Burkina Faso suna da wannan katin, sai dai ana kiran shi card invalidity. To invalidity mu wani abu ne ba mu son mu kira namu katin da shi, saboda kaman ya maida mutane baya kuwa. Me su sun samu wannan katin ne tun lokacin shugaba Thomas Sankara, kuma cikin sabon dokansu sun ayyana shi kuma suna aiki da shi insha Allahu. Kasan Senegal ma suna da wannan katin, su sun kira shi ne daidai yadda muka kira shi, kati mai daidaita sa'a tsakanin mutane masu nakasa da wanda ba su da nakasa. Su sun fara aiki da shi, har ina ganin sun raba katoci 100,000 kai da mutane masu nakasa. Kuma akwai kasan mai wanda suke da kwatancin wannan katin ne, ba katin ne ba shi, ana ce mishi Ramed, wata inshura ce wanda ke kawo mutane wanda ba su da dama, a cikinsu mutane masu nakasa, su ma su samu waɗannan dama. In ka dauki a Afirka kamar kasashen Larabawa, wannan sun jima da wannan katin ma, su a cikin wannan katin nasu ma har da sayan magani. Mu a cikin namu katin ba a sa sayan magani ba, amma kamar kasar Algeria, kasar Tunisia da Morocco, duka wannan kamar in magani ne ma mutum mai nakasa bai biya ko dala na wajen sayan magani, gwamnati ne yake ɗaukar wannan nauyin.
Menene ke baku tabbacin a wannan karan gwamnatin Nijar da gaske take wannan kati za a fara baiwa na ƙasar su ita?
Tabbacin shi ne Prime Minister mai girma Ahmadu Ahmadu, shi da kanshi ne ya rubuta ma minister na mai kula da harkar kiwon lafiya, wanda a karkashin shi ne ma mutane masu nakasa lamarin su ya ta'allaka. To ya ba shi umarnin cewar lalle ya yi komi domin ya ga cewar wannan katin an aiwata shi, kuma an ba mutane masu nakasa shi. Kuma ina ganin cewar insha Allahu tare da tallafin abokan hulɗa wannan abin zai tabbata in Allah ya yarda.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu ji ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin nakasassun Nijar Sidonu Umaru, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
To a gaida Malam Sule, yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga kasar Ghana.
Yes,
Jaridar Ghanaian Times za mu so masharhin jaridun na yau. Babban labarin ta yau shine wani manomi ya samu daurin shekaru 4 a gidan maza saboda laifin shiga bangalan kwamandan ɗan sanda yayi sata. Jaridar ta ce wata kotun majistire a Bole cikin jihar Savannah ta daure wani manomi a ranar Juma'a da ta gabata, Kwabna John, da daurin shekaru 4 a gidan maza tare da yin aiki mai tsanani saboda laifin shiga bangalan ɗin kwamandan ɗan sandan gundumar Salaya Isata da kuma mata makarantar gwamnati. Manomin ɗan shekaru 37 da habuwan caje shi da yin barna ta hanyar da bata dace ba da kuma shiga inda ba shi da hurumin shiga tare da yin sata. Wani inspector ɗan sanda Abdullahi Awuni wanda ke jagorar wannan shari'an ya nuna cewar Kwabna ya sata talabishin da kuma wayar salula tare da kuma arcewa da waɗansu kayayyaki na ilimin fasaha sadarwa na karamar makarantar sakandaren Saula. Sai kuma babban jaridar kasar Ghana The Daily Graphic wacce ta rawaito wannan labarin, Auditor General ya umurci a kwato kuɗin magungunan COVID-19. Jaridar ta ce Auditor General ta bada umarni ga ma'aikatar kiwon lafiya da ta shawarta tare da UNICEF da AVAT dangane da zancen rabon magungunan COVID-19 yadda kasan zaka samu sukunin kwato kuɗi dala miliyan 81. Wannan bangare ne na amincewa da aka yi don yin audit na musamman wato bincike ne kenan dangane da magungunan COVID-19 na gwamnati tsakanin watan Maris shekara 2020 zuwa Yunin shekara 2022. Ka kashe Muhammad ne saboda yadda yake yi da Fola Afuko, wani mai shari'a ne ke fada wa gire-gire wannan a kotu. Jaridar The Chronicle ta rawaito wannan labarin. Jaridar ta ce wani mai shari'a ya fada wa wanda ake tuhuma a wata babban kotu a nan Accra cewa gire-gire Akufo ya kawo ƙarshen tsohon chairman jam'iyyar New Patriotic Party na jihar Sama maso yammaci ne Adams Muhammad saboda irin yadda yake ja da Paul Afuko da Kwabna Ajapona yayin da yake babban magatakardar jam'iyyar shari'ar da wani babban lawyer gwamnatin Marina Piao Pari ke jagora ya shida wa kotun da Justice Ifuamali Wood ke jagora cewa gagre Afuko ya kashe chairman ne saboda yayi kushi da shi kuma baya kaunarsa. Wasu amintattu na aikin gina majami'ar ƙasa ta Cathedral sun bukaci a dakatar da wannan aiki har a gabatar da bincike mai sahihanci. Jaridar The Herald ta rawaito wannan labarin. Jaridar ta ce wasu mashahuran malaman Kirista kuma mambobi na hukuma amintattu na aikin gina majami'ar Cathedral na ƙasa sun yi kira da cikin hanzari a dakatar da wannan aiki domin tabbatar da gaskiya da aminci wa umman Ghana. Mutanen guda biyu Archbishop Duncan William da Reverend Eastwood da Anaba sun bayyana cewar kiran nasu ya dogara ne akan rudani da ke tattare ko kuma kewaye da wannan aiki. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Kausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
To a gaida Ridwanullah da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice.
Al'ummomin jihohin da suka yi fama da hare-haren kungiyar Boko Haram na kira ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sa baki tare da umurtar babban bankin kasar ya ƙara wa'adin daina karɓar tsofaffin takardun kuɗi da ke hannun jama'a. ‘Yan Najeriya na ci gaba da misali da irin matsaloli da suka ce za a iya shiga idan aka daina karɓar kuɗaɗen yanzu bisa la'akari da ƙarancin sababbin kuɗaɗen a bankunan ƙasar da kuma irin layuka da ake gani a ko'ina musamman bankunan da ke jihohin da aka yi fama da hare-haren kungiyar Boko Haram kamar Borno da Yobe da ke fama ma da ƙarancin bankuna. ‘Yan sandan ciki a Najeriya suna gudanar da bincike kan zargin da ake yi wa gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele na yin rubda ciki da faɗi da tallafawa ayyukan ta'addanci da kuma yin almundahana.
Thomas Sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asa da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. ya zama dadin Alheri Grace Abdo da tayani gabatarwa, sai Salman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari da na hada da kuma gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya, sai Allah ya kara hada mu. Ma assalamu.